Rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta yi shelar cewa jami'anta da ke yaƙi da satar danyen mai a yankin Niger Delta mai arzikin mai ta samu nasarar kamawa tare da kwace wani jirgin ruwa na kwale-kwale da ke ɗauke da danyen mai na sata da aka sato a yankin na Niger Delta. Rundunar ta ce ta samu wannan nasara ce bisa ƙaddamar da wani shiri da ta fito da shi a baya-bayan nan mai suna dakatar da barawo. Komodo Ayo Adedotun shi ne daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa.
The Niger Navy launched an operation in the Niger Delta in partnership with Nigerian National Petroleum Corporation.
Yana cewa ne rundunar sojan ruwa ta ƙasa ta ƙaddamar da wani shiri na musamman da ke yakar masu satar danyen mai a yankin na Niger Delta tare da haɗin gwiwar babban kamfanin mai na ƙasa wato NNPC. Kuma mun yi nasarar kama wani jirgin ruwa na kwale-kwale da ke ɗauke da danyen mai. Shirin na dakatar da barawo mun ƙaddamar da shi a farkon watan Afrilu na wannan shekara, kuma mun samu nasarori da dama na kama barayin mai da ke satar danyen mai a yankin na Niger Delta. Haka kuma mun kama wasu ƙananan jirage guda tara dauke da danyen mai na sata da aka sato a yankin Bille.
There have been arrests in Port Harcourt area, in Yanagua area, in Wari area.
Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa ya ƙara da cewa rundunarmu ta kama wani mai da aka tace da aka sato a yankin tsibirin Boni da ke jihar Rivers. Haka kuma jihar ta Bayelsa ma an kama wani mai na gas da aka sato a birnin Yanagua wanda aka loda shi a cikin motoci bayan tace shi ta bayan fage.
This operation is codenamed Dakata da Barau.
Rundunar sojan ruwa ta ƙasa dai ta ce babban ƙalubalenta shine matasan yankin na Niger Delta. Daraktan watsa labarai na rundunar sojan ruwa ta ƙasa Ayo Adedotun ya ƙara da cewar
one of the major challenges, lack of cooperation by some of the communities, because
yana cewa ne kalubalen da rundunar sojan ruwa ta ƙasa ke fuskanta shine matasan yankin na Niger Delta da kuma kungiyoyin sakai da sauran al'ummomin yankin da ba sa ba mu haɗin kai wajen gudanar da ayyukanmu na tunkarar masu halayyar satar danyen mai. Ko da yake dai a yanzu mun samu ƙarin na'urori na zamani waɗanda za ka iya hango ɓarayin da ke satar danyen mai. Operation dakatar da ɓarawo dai ya samu nasara ne a baya-bayan nan a yankin na Niger Delta, musamman na kama mutane da dama da ke halayyar satar danyen mai tare da tace shi ta bayan fage. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Port Harcourt a Nigeria.